shirin da gwamnatin jihar Borno take yi a zintance ma'aikatan ranar hukumomi 27 da ke jihar. Gwamnatin ta ce ta gano rarar fiye da naira miliyan 150 da ake biyan wasu ma'aikatan boge da ke wasu kananan hukumomi a cikin jihar. Gwamnatin ta ce cikin wata guda da ta gudanar da wannan aikin ne dai ta gano a wasu kananan hukumomi 19 cikin kananan hukumomi 27 da ake da su a jihar. Daga ganin ma'aikatan da ake da su cewa akwai wasu ma'aikata da ke da karancin shekaru, yayin da wasu suka fi ce shekarun aiki wato shekaru 60 da haihuwa. Wannan ne ma aka samu rarar fiye da naira miliyan 57 tsakanin waɗannan ma'aikata da kuma wasu ma'aikatan da suka karɓi fom ɗin tantancewar, amma suka yi bayyana a gaban wannan kwamiti da suka ce an samu rarar fiye da naira miliyan 93 wanda kuma hakan ke nuna musu cewa waɗannan ma'aikata dukkaninsu na boge ne, a cewar kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu wato Fanar Bisugun Mai Mele.
Ma'aikatan nan sun karɓa fom na verification wanda ba su zo sun yi a hearing a verification committee ba. Ya kama 5,811. To a su kudinsu da muka rige mun rige 93,036. Wannan shine kudin da muka rige wanda mun ce in sun zo sun nuna form nasu gaban verification committee, in verification committee sun tantance cewa suna ma'aikatan gwamnati, za mu biya kudinsu. Wannan shekarunsu na aiki ko shekara 35 na aiki ko kuwa shekara 60 na shekaru na haihuwa yayi, amma har yanzu suna cikin gwamnati, da kuma yaran da shekarunsu bai kai ma a ce kai shekara 18 na haihuwa ba, amma suna cikin gwamnati suna karɓar albashi. To wannan da muka hada mun kama mutane 3,963. To kudin albashinsu kuma ya kama miliyan 57,472. Jimla na ma'aikatan shine ya kama su 9,774. Shine kudinsu gaba ɗaya kuma a albashi ya kama miliyan 150. Wannan kudin a ajiye yanzu.
Na kuma tuntuɓi shugaban ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar Borno, Malam Mustapha Bulam Magumeri, game da wannan shiri, ganin cewa hukuke koke da dama daga ƙananan hukumomin, sai dai ya ce akwai da kuskure game da gidaddakan da gwamnatin ta bayar.
Wannan ɗin mistake ne na wanda su kwamiti ɗin suka yi, kuma su ma sun yi admitted. A na H over H ma shi ma an cire list nasu. Su ma gaskiya sun ce wa'anda sun wuce shekaru 60 zuwa sama ɗin a ritaya nasu. Kuma dama haka ne, mu ma ba mu goyi bayan mutum wanda yana shekara 60 da sama yana aikin gwamnati. Yaushe yara za su samu aiki ne? Mu kullum masu biye nema gwamnati. Idan akwai masaloli ɗaya biyu wanda mun yi observing cewa muna neman gwamnati ta yi gyara a kai, muna son gwamnati ta yi gyara.
Gwamnatin yanzu hakan ta ce za ta ci gaba da wannan aiki na tantance waɗannan ma'aikatan ƙananan hukumomin, musamman ma waɗannan ƙananan hukumomi guda 8 da suka saura. Haruna Dauda Biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.